Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin guje abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Babale, anan Amurka ana ci gaba da cece kuce bayan da masu taimakawa alkali wajen yin shari'a suka samu Trump da aikata ba daidai ba a yunkurin da ake zargin yayi na murde sakamakon zaben 2020. Za kuma ku ji har karin haske kan harin kwantan bauna da ya halaka sojojin Najeriya da dama a jihar Neja. Spain na jiran Ingila ko Australia don karawa a wasan karshe a gasar cin kofin duniya ta mata bayan doke Sweden.
Kanin labaran kenan. Kamar yadda kuka ji, masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar Georgia da ke Amurka sun tuhumi tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane 18 da ke da alaka da yunkurin sauya sakamakon zaben 2020 da ya fadi. Za kuma aji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan hauhawa farashin kayan masarufi yayin da tattalin arzikin kasar ya kara tabarbarewa.
Ba abinci, albashi baya da kyau, tsadar rayuwa kullum hauhawa take.
Bayan nan za ku ji cewa Najeriya da 'yan kasarta na ci gaba da tafka asarar biliyoyin naira saboda ci gaba da gargame iyakokinta da jamhuriyar Nijar ta yi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Bayan da masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci a jihar Georgia a nan Amurka suka bayyana cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu mutane 18 sun aikata laifi bayan da suka yi yunkurin murde zaben shugaban kasa na 2020. Yan jam'iyyar Democrat sun kwatanta lamarin a matsayin wani abu da ke nuni da cewa babu wanda ya fi karfin doka, yayin da Republican a nasu bangaren suke cewa bita da kullin siyasa ne akan dan takarar zaben shugaban kasa da za a yi a baɗi. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer da shugaban 'yan Democrat a majalisar wakilai Hakeem Jeffries a ranar Litinin sun faɗa cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa jerin tuhume-tuhumen da ake yi wa tsohon shugaban kasar wani abu ne da ke nuni da yadda Trump ya aikata manyan laifuka. Kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy ya faɗa a kafar X da ake kira Twitter a da cewa shugaba Joe Biden ya mai da gwamnati tamkar makamin da zai rika farautar abokanan hamayyarsa a wani mataki na yin katsalandan a zaben 2024. Ya kuma soki babban lauya karamar hukumar Fulton Fani Willis game da yadda take sukar Trump don cimma burinta a siyasance. A ranar Litinin, hukumomin na Georgia suka ce an samu Trump da aikata ba daidai ba a lokacin zaben.
That rather than abide by Georgia's legal process for election challenges,
Willis kenan take cewa maimakon wanda ke kare kansa, wato Trump, ya bi hanyar da dokar jihar Georgia ta tsara wajen bin kadi, sai ya dukufa wajen aikata wasu manyan laifuka da nufin murde sakamakon zaben shugaban kasa a jihar ta Georgia. Trump dai ya sha musanta wannan zargi, inda ya kance bita da kullin siyasa ne. Muna dauke da karin bayani a cikin shirin. Jami'an tsaron Najeriya akalla 26 aka kashe, aka jikkata wasu kuma 8 a wani harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai a yankin jihar Neja da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Harin wanda ya auku a yankin Zungeru ya salwantar da rayukan sojoji 23, ciki har da manyan ofisoshi 3 da kuma 'yan banga 3. Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan bangar da suka fafata da 'yan bindigar.
Sakamakon haduwa da muka yi da bandits shine wurin inda ake musayan wuta, shine budar ya kama mu hannu, ya karya mu hannu. Duk komandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin su.
Wani kakakin jami'an tsaron kasar ya ce wani jirgin sojin saman Najeriya mai sokar ungulu da ya kai dauki a yankin da aka kai harin yayi hatsari, sai dai bai ambaci ko an samu asarar rayuka ba. Bayanai sun yi nuni da cewa su ma jami'an tsaron Najeriya sun halaka wasu da dama daga cikin maharan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Ana ci gaba da cece kuce a nan Amurka bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar Georgia suka tuhumi tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane 18 da ke da alaka da yunkurin sauya sakamakon zaben 2020 da ya fadi. Gasar Phil Hashim Gumel da fasar rahoton Michael Brown.
Masu taya alkali yanke hukunci a jihar Georgia ta Amurka sun tuhumi tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane 18 da laifukan yunkurin kifar da faduwa zaben shekarar 2020. Zarge-zarge 13 da aka yi wa Trump a yammacin jiya Litinin sun hada da yin zagon kasa, karya rantsuwar kama aiki da hada baki da rubuta takardun ƙarya da dai sauran laifuka.
Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law, the grand jury issued arrest warrants.
Bayan tuhumar kamar yadda ake a dokar Georgia, masu taya alkali yanke hukunci sun amince da sammacin kama waɗanda ake tuhuma. Ina ba wa waɗanda ake tuhuma damar miƙa wuya da ra'ayin kansu nan da tsakar ranar Juma'a 25 ga watan Agustan shekarar 2023. Tuhumar da ake wa Trump ta samo asali ne daga wani kiran waya da aka naɗa a farkon shekarar 2021 zuwa sakataren harkokin wajen jihar Georgia, Brad Rasenberger.
All I want to do is this. I just want to find 11,780.
Duba, duk abin da nake so in yi shi ne, ina son in samu ƙuri'u 10,780, wanda shi ne ƙuri'a ɗaya fiye da yadda muka samu. Yaƙin neman zaɓen tsohon shugaban bai jira a bayyana tuhume-tuhume ba kafin ya fitar da wata sanarwa da ke zargin lauyan gundumar Fulton, Fani Wallace, da kasancewa karan farauta wasu. Dan lokacin da yake gudanar da binciken kan ayyukan Trump, yana gwadawa tare da yin katsa London ga babban zaben shugaban kasa na shekarar 2024 da kuma lalata yakin neman zaben Trump. Sauran waɗanda ake tuhumar sun hada da tsohon shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows da lauyan Trump Rudy Giuliani da kuma wani jami'in ma'aikatar shari'a na gwamnatin Trump Jeffrey Clark, waɗanda suka ci gaba da ƙoƙarin sauya faduwar zaben Trump a Georgia. Georgia na ɗaya daga cikin jihohi da dama da Trump ya sha kayi da ƙyar, kuma da bai yi nasara ba ya nemi sauya sakamakon zaben, kamar yadda alƙalai da dama suka yanke hukunci kan zargin magudin zaɓe. An kuma tuhumi Trump a shari'o'i biyu na tarayya da kuma wani ƙara a jihar New York. Lauyan ma'aikatar shari'a ta musamman Jack Smith ya zargi Trump a cikin tuhume-tuhume huɗu da suka haɗa da haɗa baki da wasu mutane shida da ba a bayyana sunayensu ba, dan ɗaukaka rashin nasarar zaɓensa na ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Smith ya kuma zargi Trump da ke Florida da riƙe bayanan sirri na ƙasa ba bisa ƙa'ida ba, yayin da ya bar fadar White House a farkon shekarar 2021.
Madalla, nan gaba kaɗan a cikin shirin za a ji yadda wasu 'yan Najeriya suka koka kan tsadar rayuwa. Harin zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To, wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin Dagestan da ke kudancin Rasha ta halaka mutum 30 ciki har da ƙananan yara 3 a cewar ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta Rasha. Wutar ta taso ne daga wani garejin gyaran motoci a daren Litinin, inda ta haifar da wata fashiya wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin. Hotunan da ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta yada sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke kokarin shawo kan wutar wacce ta yi tozon da ya tashi zuwa sararin samaniya. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa wani hoton bidiyo a kafar sada zumunta wanda ya nuna yadda wani gida mai hawa daya yake ci da wuta. Wata mahaukaciyar guguwa ɗauke da ruwan sama ta ratsa ta tsakiya da yammacin ƙasar Japan a yau Talata, inda ta haifar da ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama. Lamarin ya faru ne yayin da jama'ar ƙasar ta Japan ke shirin tafiye-tafiye don hutun da mabiya addinin Buddha kan ɗauka na tsawon mako guda. Guguwar wacce ƙarfinta ya ragu da sanyin safiyar yau Talata ta sauka a kusa da yankin da ake kira Wakayama, a cewar hukumar kula da yankin yanayin ƙasar. Gidan talabijin na NHK ya rawaito cewa mutum 20 mafi akasarinsu dattawa sun jikkata yayin da guguwar ta ratsa ta yankunan Hyogo, Osaka, Kyoto da kuma yankin na Wakayama. A karan farko, Spain ta tsallaka zuwa zagayen wasan ƙarshe a gasar cin kofin duniya ta mata, bayan da ta doke Sweden da ci 2-1. 'Yar wasan Spain Olga Carmona ce ta zira ƙwallo ta biyu a minti na 89, wacce ta ba 'yan wasan na La Roja damar doke ƙasar ta Sweden. 'Yar wasan Spain Salma Furelle ce ta fara zira ƙwallo a ragar Sweden a minti na 81, sai dai farin cikin nasu ya koma ciki bayan da Sweden ta farke ƙwallon bayan minti 7, kafin daga baya Olga ta zira ƙwallo ta biyu. Yanzu a ranar Lahadi, Spain za ta kara a wasan ƙarshe da wanda ya yi nasara a tsakanin Ingila da Australia mai masaukin baki, waɗanda za su kara a gobe Laraba. Za a buga wasan ƙarshe ne a Sydney.
VOA.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. ‘Yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan hauhawar farashin kayan masarufi yayin da tattalin arzikin ƙasar ke ƙara taɓarɓarewa tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi. Masana tattalin arziki sun ce ganganci da wasa da dukiyar ƙasa na daga cikin abubuwan da suka janyo tattalin arzikin Najeriya ya taɓarɓare. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Ruqayyah Bashir ta aiko mana.
Yanzu dai gani a wata matattarin cin abinci da ke Otako, babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za mu ji yadda wasu al'umma suka koma cin wasu nau'ikan abinci sakamakon hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasuwa.
To gaskiya nau'in abincin da nake ci, wanda na fi ci shine tuwon shinkafa, sannan shi kanshi rogo abinci na ne na biyu, don ba ran da za su wuce ban sai na 150 ba in sai ruwan 50 in taki. Bakin gwargwaro ina ci ne lokaci-lokaci.
To amma me yasa ka tashi daga tuwon shinkafa ka koma rogo?
Domin sauki da riƙe ciki kuma bakin gwargwaro. Idan na ci na 150 in nan na sha ruwan 50 ni kan ɗauki dogon lokaci kamin in nemi wani abinci.
To halin tsadar rayuwa da yanzu sai dai a hankali. Mun koma cin rogo, ba yanda za mu yi. Kana da yara 7-8, mudun masara a ce maka 1,200, mudun shinkafa a ce maka 2,000 da wani abu. To ka ga wane talaka?
Ba abinci, albashi baya da kyau, tsadar rayuwa kullum hauhawa take. Mahukunta da ya dace su kalli waɗannan abubuwan ba ruwansu da amanar mu da aka basu. ‘Yan kasuwa daga cikinmu babu imani, ba su duba mana.
Shin koyaya masana tattalin arziki ke ganin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki a yanzu? Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki ne da cigaban ƙasa a jami'ar tarayya da ke kashiri na jihar Gombe, Najeriya.
Wato babban abin da ya jawo taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya, na farko mu ce akwai ganganci da almundahana da wadaka da wasa da dukiyar ƙasa. Na biyu akwai yanayin da ya zamanto mutanen ƙasa muka lalatar da masana'antu namu da aikin noma, muka bari cewa komai sai mun shigo da shi daga kasar waje. To wannan yayi matsanancin tasiri a wajen lalata tattalin arzikin Najeriya, ta inda ba ma iya sarrafa komai, hatta ma man fetur da muke gadara da shi sai mun siyo tacece. To hanyar samar da abinci a wadace shine abun kasa noma, a samar da wadatattun taki wanda za su isa gonaki a farashi mai sauki. Dole ne Najeriya ta tace fetur akalla wanda za ta sha a cikin gida. Lura da cewa man fetur ɗin nan ya taɓa kusan duk ɓangarorin abin da ake buƙatar a yi amfani da su a cikin gida Najeriya. Ya taɓa sufuri, ya taɓa aikin noma, ya taɓa aikin gwamnati, ya taɓa aikin tsaro, kusan ba inda ya taɓa talakawa ya taɓa masu kuɗi.
Abin tambaya shine kowane matakai gwamnati ke ƙoƙarin ɗauka izuwa yanzu domin kawo ƙarshen wannan hauhawar farashin kayan masarufi, lokaci ne kaɗai zai bayyana. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Bashir, rahotanni na nuni da cewa Najeriya da 'yan ƙasarta na ci gaba da tafka asarar biliyoyin naira saboda ci gaba da gargame iyakokinta da jamhuriyar Nijar ta yi sakamakon takunkumai da ECOWAS ta kakabawa Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi daga Sokoto wadda ta yi iyaka da jamhuriyar Nijar. Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar da ke akwai a jihohin Arewa 7 na Najeriya sun kasance cibiyoyi na hada-hadar kasuwanci, inda safiya duk ta Allah ana shiga da fice da kayayyaki na biliyoyin nairori, waɗanda kuma amfani ne ga ƙasashen biyu da ma 'yan ƙasashen. Sai dai tuni kasuwanci tsakanin ƙasashen ya shiga halin lahaula tare da tafka hasara mai tarin yawa. Aliyu Mai ta samu Isa, shugaban masu noma da kuma fitocin albasa a Najeriya, ya ce kasancewar Najeriya ta biyu ga noma albasa a ƙasashen Afirka, ƙarfe iyakokin ya kawo musu asara ta biliyoyin nairori.
To ton miliyan biyu albasan da muke nomawa ba mu kaɗai ka canye shi ba, muna kai ma sauran ƙasashe maƙwabtanmu wannan albasan nan. In za mu je Burkina sai mun bi ta Nijar, in za mu je Benin sai mun bi ta Nijar, in da mu je Ghana sai mun bi ta Niger, in da mu je Cote d'Ivoire sai mun bi ta Niger. Asaran da aka tafka daga sashen Sokoto Kebbi Kano biliyan 2 da miliyan 132. Kaga in ka hada da duk miliyan 900 na sashen Lagos zai baka an biliyan 3 da miliyan 32. Wancan biliyan 2 da miliyan 300 wannan motocin suna tsaye da albasa yana lallacewa. Kaga ba mu cewa ayin abin nan saboda ba mu san iya hasaran da aka samu cikin wa'annan motoci 80 na Kotonu ba.
Suma masu sana'ar magungunan gargajiya sun ce suna tafka asara sakamakon rufe iyakokin kasashen biyu. Shugaban kungiyar masu maganin gargajiya a Najeriya, Kabiru Muhammad Nabargu, ya ce suna da ɗaruruwan wakilai masu zuwa daga jamhuriyar Nijar suna ɗaukar magunguna domin taimakawa al'ummominsu. Amma yanzu abin ya tsaya cik saboda rufe iyakokin.
Musamman membobinmu na kungiya, wannan kungiya ta Nigeria Union of Medical Herbal Practitioners, suna da yawa a cikin Nijar. Waɗanda suke kai magunguna da waɗanda suke zuwa suna ɗauka suna shiga Nijar. A yanzu haka da aka dan fara wannan rufe boda, suna zaune gida, abincin da za su ci a gida sai sun je sun yi bara, sun yi roƙo. Ba ƙaramin masifa ce za ta shigo ba idan aka yi wannan yakin. Saboda haka ya kamata gaskiya a duba wannan.
Haka dai masu hada-hadar kasuwanci daban-daban tsakanin ƙasashen biyu ke ci gaba da fuskantar mawuyacin hali saboda wannan matsalar. Wasu 'yan Najeriya ma na mamakin yadda ƙungiyar Rai tattalin arzikin ƙasashen Afirka ke yin sanadin taɓarɓarewar kasuwanci a ƙasashen.
To asili oko wazo waɗansu hakawata don farfaɗuwa da arziki yanka kawata ba don yaƙi ba.
Yadda yanayin yake yanzu a iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar, ba 'yan kasuwa kaɗai ba har ma al'ummomin da ke zaune a iyakokin sun shiga mawuyacin hali saboda taɓarɓarewar harkokin yau da kullum.
Saboda buɗe bodojin nan jama'a mu ke samu hanya abin da sun kace. Kaga an dan buɗa su kuma an ka samu zaman lafiya. Kaga alhamdulillah.
Wani mazaunin iyakar Najeriya da Nijar kenan da ke garin Illela ta jihar Sokoto, Muktar Tukur Abdulrahman, Ciroman Illela, ke nuna damuwar da aka shiga sanadin rufe iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar da ke garin Illela. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta nisa a jamhuriyar Nijar, ɗaya daga cikin shugaban manoma a ƙasar ya yi wa wakilin Haruna Mamman Baƙo ƙarin bayani kan yadda harkokin noma ke ciki a daidai wannan lokaci a ƙasar. Nijar dai yana fama da tsadar rayuwa sandiyar juyin mulkin da sojoji suka yi, ko da yake wasu na ganin tun gabanin juyin mulkin na soja kayan masarufi suka yi tashin goron zabi a fadin kasar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, bakon namu ya fara gabatar mana da kansa kamar haka.
Ni sunana Adamu Abdu Niki, shugaban manoma na gandaren Kwani.
To gashi mun shigo cikin lokaci na damana, kuma abubuwa sun kankama a cikin wannan ƙasa, muna yi musanya sha'anin noma ka tahiya yanzu.
To lalle dai ga hali yanzu kam, noma dai ga irin taken da mun haga ɗauko Allah su mun ga abin kan yana tahiya irin dai wanda muka bukata. Tunda insha Allah gagganan alama dai, indai Allah ya yarda da dai abinci ya taso insha Allah, in Allah ka mana shi lafiya ko ana samu insha Allah.
Amma ana ganin har yanzu damana ana ganin ta gata nan, muna ganin kankana ce, ana ganin kamar kar a ta yallako akwai makara gare ta.
A'a, to mu dai ga matsayin muna manoma, ga halin da muka gani dai ba magana makara aka ba, ai sai dai na abu in Allah ya tashi sabka sa'aya ta kan baka yanke hujja. Amma dai maganan makara wanga damana ba a ci ta makara insha Allah, tunda yanzu ha cikin utu na mu cikin nan, kaga utu September October, kaga in Allah so dai duci maka da za ta kai ta kai.
Kuma zoke yanzu ita da mana babu wata shakka kamar na wani curo ta gare ta, ba ku samu wata kururuwa na cewa ga wata matsala ga damana ba.
To dai lalle damana dai hali yanzu dai sai dai abu guda zance ma in ka komo wajen tudunni karkara ta wajen tudunni to ita kam gaskiya an dan samu tangarda saboda shi tudu ga shibkar da aka mai inda an ka samu irin wannan nuharin na biyu ba su yi karfi ba to sallace ya shiga daga bayan ka shibka ba abin a zuwa gani to da haka kenan shi wajen tudunni kam gaskiya an samu rangwame saboda shibkar dai an yi ta amma ba ta tafiya inda bisa tuduna ga halin da yanzu.
Tudu rere inda adda rere ke.
Rere hawa inda duk an ka ce ma rere yana da yi. To da an yi hadari guda biyu ba a samu dacewa da damunar shi ba. To ta uku ko an dace da damunar dai sai ka iska ba ta harshe. Sai dai a wakalta dai amma dai ba a samu da aka so gaskiya.
To manoma musamman irin wannan yanayi da ake ciki na abinci ya yi tsada sosai. To ya manoma ke kokarin tafiya da sha'anin aiki na noma musamman tunda sai mutum kai makanka tattala abinci kuma in ka doki an aiki kai musu tattala abinci kuma alhali gashi tiyoyi abubuwa sun yi tsada.
To lalle dai in ka ce manoma kam gaskiya game da shekarar bana ƙaren hali na ma kai ana aiki. Shi magana ɗaukar 'yan noma ka aje ta dandu wanda ka gashi na ɗaukar 'yan noma to sai in ci ma sai dai guda-guda. Saboda tsada abincin ga magana ka samu ka sayi abin da aka daka ma ɗiyanka na. Kenan abincin iyalinka ka magana ba maganan ma kuɗin ka samu ka ɗau mutane ba. Sai dai in ka samu abin da ka ba iyalinka an kai ma iyalinka abincin su ta yi daji daidai na su ƙoƙari su. Amma maganan noma ko a ɗau mutane dai to banciya ba a ɗauka ga halin shekarar bana amma guda-guda na.
Ana iya cewa wannan yanayi da ƙasanmu ta shiga tun lokacin da aka yi wannan lamari na juyin mulki waɗansu na ci bai shahi mazamna karkara ba bai shahi manoma ba ana iya cewa ba haka magana take ba tun daga abinci ya ci
to shi dai mu dai kaman namu gani dai kamar ka san shekara ga dai zakwana ta yi. Ko ba gaskiya ba ci a duk abincin dai yanda ya wagga ta samu ta ku da tanga gaskiya mu ba mu taɓa sayan tsaba ga tsadar ta ba irin ga shekarar gaban ta bana. Kenan ko da ku da ta zazzaka lalle tsadar abinci akwai shi. Kenan wagga ku da ta ba a ciya ba ta dan ƙara ba amma dai tsadar shekara ta tattau da abinta.
To yanzu ni an mahita ga manoma tun da gashi yanzu ne damana ke tasowa ba a kai ga sabon abinci ba. Ga abinci ya yi tsada ni amma hita.
To gaskiya manoma kam ni ce ma Haruna ƙaren hali na su kai.
Kajin-kajin
na tunda wani gaskiya ko kari bai yi kuma shi ka taya don dai shi samu shi waɗannan noman nan shi magana abinci wallahi wani baka san wanda shi ka kwana da gida ne buga halin yanzu. Sai dai Allah ya sauka.
Amma wallahi wajen aiki akwai wahala kenan shekar ba.
Ana ko magana wahala Haruna tunda ni ce ma wani sai shi ta bai ci komai ba shi zo dai kuma ƙaren hali shi sai ya yi waɗannan noman nan shi tau kuma ƙarshen ta wani dai kai sai ya baka tausayi wallahi.
To ya kake ganin makoman noman tun daga an shiga wanga hali?
Ha to noma shi ni ce ma kamar dai shekara ga ta bana dai daidai gwargwadon alamar da aka gare ta muna sa ran dai in Allah ya so dai in dai ba ta dinnan ba da ni ce ma to insha Allahu in dai Allah ya kai mana abincin ga lahiya ana samu.
Amma sai dai mutum ya yi hankurin wahala tun da babu wani bi ko abin da za ka dan motsa lidde ka sha ka ta zuwa ka kama aiki.
To ni ce ma dole na magidaci ga hali yanzu wallahi da hankuri na dole na zai. Tunda bayan da zashi kuma bai zama na bai yi aiki ba kaga da ƙaren hali dai da yunwa shi dai dole sai ya zo ya yi da aikin nan saboda dai ya san sai aikin ya kai na zai dan walwaliya.
Masu sauraro a nan za mu dasa ya cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku yadda farashin kayan abinci yake a Niger. Yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman birnin Kwanni Adamu Abdu da kuma wakilin mu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayin da kuke turo mana ta hanyar email.
sakonmu na farko ayo ya fara da sallama ya ce salon biyoyi Hausa Allah sarki talakan Najeriya. To da wanne za ku ji ga kashe-kashen mutane ga tsadar rayuwa ga yau mata tadi. A ƙarshe muna kira gwamnatin Najeriya ta Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta share wa 'yan Najeriya hawayensu tun kafin karamin magana ta zama babba. Sako daga Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan tare da Maryam Irfilani daga Saudiya da Fatima Musa wada Barikin Ladi jihar Filato da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi a jihar Filato Najeriya. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahe Karuga Sokoto da Abdullahi Husaini Dukku. Suka ce gaskiya gwamnatin Najeriya ya kamata ku samu hanyar kawo sauyi a wannan takaddama da ke tsakaninku da sojojin da ke mulki a jamhuriyar Nijar, ganin yadda rufe iyakokin ƙasashen biyu ke ci gaba da wargaza tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya. Da fatan kiran mu ya ji kunnen mahukunta. Sai kuma sakon da ya fito daga Babangida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara ya ce BOA Hausa a yau ina so ku bani dama in kira ga shugabannin da haƙƙin miyara ta ya ogare su na ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara baki daya da su dubi girman Allah su taimaka mana su gyara mana babban tankar da ke baiwa ɗaukacin garin Zurmi wansha. Kimanin shekaru huɗu kenan ba tare da wannan famfuna suna ba da ruwa a garin Zurmi ba. Al'ummar garin muna iyakar yin don gyaran ta dukkan abin ya cutura matuƙa. Allah ya sa kukinmu ya kai ga inda ya kamata. Amin.
A gaida Sarfilu, yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Bayan da masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci a jihar Georgia a nan Amurka suka bayyana cewa tsohon shugaban kasar Donald Trump da wasu mutane 18 sun aikata laifi bayan da suka yi yunkurin murɗe zaben shugaban kasa na 2020, yan jam'iyyar Democrat sun kwatanta lamarin a matsayin wani abu da ke nuni da cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka, yayin da 'yan Republican a nasu ɓangaren suke cewa bita da kullin siyasa ne akan ɗan takarar zaben shugaban kasa da za a yi a baɗi. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer da shugaban 'yan Democrat a majalisar wakilai Hakim Jeffries a ranar Litinin sun faɗa cikin wata sanarwar haɗin gwiwa cewa jerin tuhume-tuhumen da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar wani abu ne da ke nuni da yadda Trump ya aikata manyan laifuka. Shi dai Trump ya sha musanta wannan zargi inda ya kance bita da kullin siyasa ne. Jami'an tsaron Najeriya kalla 26 aka kashe aka kuma jikkata wasu 8 a wani harin kwanton bauna da 'yan bindiga suka kai a yankin jihar Niger da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Harin wanda ya akwai yankin Zingiru ya salwantar da rayukan sojoji 23 ciki har da manyan ofisoshi 3 da kuma 'yan banga 3. Wani kakakin jami'an tsaron Najeriya ya ce wani jirgin sojin saman kasar mai saukar ungulu da ya kai dauki a yankin da aka kai harin ya yi hatsari. Sai dai bai ambaci ko an samu asarar rayuka ba. Wata wuta da ta tashi a wani gidan mai a yankin Dagestan da ke kudancin Rasha ta halaka mutum 30 ciki har da ƙananan yara 3 a cewar ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta Rasha. Wutar ta taso ne daga wani gajeren wato garejin gyaran motoci a daren Litinin, inda ta haifar da wata fashewa wacce ta watsu har zuwa gidan man da ke kusa da garejin. Hotunan da ma'aikatar ba da agajin gaggawan ta yaɗa sun nuna yadda ma'aikatan kashe gobara suke ta ƙoƙarin shawo kan wutar wacce ta yi tuzo ta tashi zuwa sararin samaniya. Wata makwacciyar guguwa ɗauke da ruwan sama ta ratsa ta tsakiya da yammacin ƙasar Japan a yau Talata, inda ta haifar da ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama. Lamarin ya faru ne yayin da jama'ar kasar ta Japan ke shirin tafiye-tafiye don hutun da mabiya addinin Buddha kan ɗauka na tsawon mako guda. Guguwar wacce ƙarfinta ya ragu da sanyi safe da Talata ta sauka a kusa da yankin da ake kira Wakayama.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Da zuwa madadin dukkan waɗanda kuwa jimriyoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Jule Ladis Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu David, ni Muhammad Hafiz Baban Lake sallama da ku, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai ku gyara zama ku saurari shirin yau da gobe.